Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Riyadh na kasar Saudiya don halartar taron bunƙasa harkokin kasuwanci da saka jari tsakanin Saudiya da kasashen Afirka. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan a jamhuriyar Niger ta bayyana damuwa game da yawaitar kama-kaman mutane tare da tsare su ba akan ka'ida ba a baya-bayan nan.
Statistika biyu zuwa uku wanda suka huce akwai abubuwa wanda suka kama da tsaye da mutane ba akan ka'ida ba. Hello justice in ta bada sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita ba a yi sai a yi dandajar.
Sakataren kungiyar Meter Dan Batura kenan, muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin kotunan zabe na soke zabukan wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar PDP a jihar Plateau. Muna kuma tafare da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Isra'ila ta fara aiwatar da wani tsarin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i hudu kulle yaumin daga yau dinnan Alhamis a yakin da take yi a Hamas da Hamas a sassan arewacin Gaza. Wannan sanarwar wadda mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya yi ta zo ne a daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke gwabzawa da Hamas a birnin Gaza, da yadda wasu ƙarin Falasɗinawa ke gudu daga wurin. Wannan tsagaita wuta da za a riƙa yi na iya baiwa Falasɗinawa zarafin ficewa ta wajen bin wasu lawalolin jinƙai, kuma wani babban mataki ne na rage ɓarnar da yaƙin ke yi a cewar Kirby. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin buɗe taro game da Gaza a yau ɗinnan Alhamis a birnin Paris, inda ya jaddada cewa dukkanin rayuka na da daraja iri guda. Wakilai daga ƙasashe sama da 50 ciki har da Amurka da wasu ƙasashen Larabawa da yawa sun hallara. Ba a gayyaci jami'an gwamnatin Isra'ila ba, to amma an sanar da su shirin taron tuntuni a cewar ofishin hulɗa da 'yan jarida na Macron. Macron ya yi kiran da a riƙa ɗan tsagaita wuta a yaƙin na Isra'ila da Hamas saboda dalilai na jinƙai. Yana mai cewa tabbatar da tsaron lafiyar farar hula wani abu ne da ba ja a kai. Yayin da kwamandojin rundunar tsaron Isra'ila ke cewa mayaƙan Hamas sun rasa iko da arewacin zirin Gaza, kuma wai sojojin Isra'ila sun shiga har tsakiyar birnin Gaza, har yanzu akwai wata babbar tambayar da ba a ansa ba, wato shin me zai faru da wato yankin na Falasɗino da ya daidaice bayan yakin na Isra'ila da Hamas ya kare. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu dai ya gaya ma kafar labarai ta ABC News a wannan satin cewa Isra'ila za ta dau nauyin tabbatar da tsaron Gaza zuwa wani lokacin da ba a kayyade ba a tabakinsa, saboda mun ga abin da ke faruwa muddin ba mu dau nauyin tabbatar da tsaron ba. To amma da aka tambaye shi kan waɗannan kalaman na Netanyahu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya ce Amurka ba za ta goyi bayan duk wani sake mamaye Gaza shekaru wajen 18 bayan janyewar da sojojin Isra'ila da 'yan kamawuri zauna suka yi a wannan matsatsen yankin ƙasa tun a shekara ta 2005 ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yitar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai hadari ta fuskar soji tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa Koriya ta Arewar na samar ma Rasha makamai don amfani da su a yakin da take yi a Ukraine. Wannan al'amari ne mai matukar tayar da hankali ga dukkan mu biyu da ma sauran kasashen duniya a cewar Blinken. Abu ne tare manema labarai a Seoul bayan ganawa da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Park Jin. Babbar hukumar leken asirin Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa Koriya ta Arewa ta tura makaman atilare sama da miliyan guda ma kasar Rasha tun a farkon watan Agusta, wadda ta ce ya kai yawan makaman da Rasha ke bukata na tsawon watanni biyu a yakin. A ƙarshe, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau Alhamis ya yi watsi da duk wani kira na a tattauna da Rasha kan mamayar Ukraine da ta yi. Masu cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin shawara da Rasha a wannan lokacin, au ba su fahimci al'amarin ba ne, au an ruɗe su ne, ko kuma dai Rashar suke goyon baya. Don haka suna ma so ne fitin ya dan huta kafin ya sake kai wani babban farmaki, abinda Kuleba ya rubuta kenan a takafar X. Kuleba ya ce bai kamata Ukraine ta fada cikin wannan tarko ba, kuma ba ma za ta fada ba. Ranar Laraba Rasha ta ce za ta shiga tattaunawa. Shugaban Ukraine dai Volodymyr Zelensky ya ce bangarensa ba zai shiga wannan tattaunawar ba har sai Rasha ta janye dukkanin sojojinta daga wuraren da ta mamaye a Ukraine.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Riyadh na kasar Saudiya domin amsa gayyatar shiga taron bunƙasa harkokin kasuwanci da saka jari tsakanin Saudiya da kasashen Afirka. A wata hira da ministan sadarwar Najeriya, ɗaya daga cikin 'yan rakiyar shugaba Tinubu ya ce makasudin taron shine janjan hankalin masu saka jari zuwa Najeriya da kuma ƙarfafa harkokin kasuwanci. Ga ƙarin bayani daga Umar Faruk Musa.
Ana sa ran a wannan ziyarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai yi tare da waɗansu manyan ƙusoshin gwamnatinsa, zai ƙoƙarin ya jawo hankalin ƙasashen Laraba musamman Saudiya wurin zuwa domin saka jari a cikin Najeriya da kuma tallafawa Najeriya gurin fannoni daban-daban musamman maganar tsaro da kuma batu da ya shafi cinikayya na albarkatun man fetur da kuma kasuwanci wanda dama an daɗe a tarihi ana samun shi tsakanin ƙasar Saudiya da sauran ƙasashen Larabawa da kuma Najeriya. Da yake a jerin waɗanda ke raka shugaba Bola Ahmed Tinubu a wannan ziyarar har da shugaban hukumar Agazai ta Najeriya Malam Jalal Arabi, ana ganin cewa tsarin aikin haji da irin bukatun 'yan Najeriya a hada-hadar da aka ga ana wahala a wurin aikin haji zai kasance ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba Tinubu zai iya tattaunawa da mahukuntan Saudiya domin a yi gyara ta yadda Najeriya ba za ta ci gaba da yin kuka ba. Wannan ziyara babu shakka za ta share hawaye na 'yan Najeriya musamman alhazai waɗanda suka daɗe suna cikin kunci. Ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris na ɗaya daga cikin waɗanda suka raka shugaba Tinubu wannan ziyarar, ya yi mun kuma ƙarin haske dangane da muhimmancinta da irin abubuwan da Najeriya ke fatar za ta samu a gurin wannan taron, inda yake cewa
na farko da aka tabbari tarukan da guda biyu ne amma an soke daya saboda rikicin da ake yi tsakanin kasar Isra'ila da kasar Palestine, rikicin da ake da yan Hamas. To yanzu amma za a yi guda ɗayan na taron Larabawa da Afrika don kyautata dangantaka a kuma da za a yi wato kyautata zamantakewa da kuma harkokin cinikayya tsakanin waɗannan kasashen guda biyu. A wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zo yi kenan, gobe ne za a yi wannan taro a nan Riyadh in Allah ya kai mu.
To amma ta kamar meme Najeriya take fata ta samu daga wannan taro ko wannan mu'amala da za a yi da kasashen Laraba musamman ita Saudiya din?
To ka san kullun muna neman da dangantaka mai kyau tsakanin mu da kasashen duniya. Na farko saboda mutanen mu suna fita waje ana samun kuma cinikayya a tsakanin 'yan Najeriya da mutanen waje, sannan kuma ita Najeriya yanzu tana neman duk wani wanda zai taimaka mata wajen haɓaka tattalin arzikin kasar. Dole ne a tashi tsaye saboda a samu wato kyakkyawa kyakkyawan zamantakewa tsakaninmu da kasashe kamar kasashen Larabawa, abin da ya kawo shugaba Ahmed Bola Tinubu kenan, domin mu samu wannan wato ci gaba na zamantakewa da kuma cinikayya tsakaninmu da kasashen nan na Larabawa.
To akwai masu ganin cewa dama Saudiya takan taimakawa Najeriya a fannoni daban-daban, ko na ilimi, ko na wasu dabara ko fasahar hakomai da kare arziki na mai da sauransu. Akwai yiwuwar wannan taron ya tuntubo wannan koda ta wata hanya da kasar za a yi wani haɗin gwiwa ko sa hannu domin a daidaitu kan taimaka ma kasar Najeriya?
Wannan al'amari ne shi yasa ma aka zo, lalle ne za a samu wannan kyakkyawar dangantaka, kuma za a ci gaba da samu wannan abubuwa da nasori da kai in Allah ya yarda.
Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris, wanda ke tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu a wannan taron da za a yi na kasashen Larabawa da kuma Najeriya domin duba hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da mu'amala ta diplomasiya mai kyau tsakaninsu. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar, kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan ta nuna damuwa game da yawaitar kama-kaman mutane tare da tsare su ba bisa ka'ida ba, duk kuwa da cewa sojojin da suka yi juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar sun sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da batun kiyaye 'yancin bil'adama da walwalar jama'a. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A taron manema labaran da ta kira kungiyar Association des Jeunes Avocats du Niger AJAN a takaice ta fara ne da nuna takaicinta kan wasu abubuwa da dama da tace suna wakana a 'yan makonnin nan a Niger, waɗanda suka sabawa tsarin zamantakewar dukkan wata al'ummar da ke fafutuka akan maganar 'yancin bil'adama da tabbatar da aiki da doka. Maitre Danbature shine sakataren kungiyar matasan lauyoyi ta AJAN.
Satuttuka biyu zuwa uku wanda suka huce, akwai abubuwa wanda suka kama da tsayi da mutane ba akan ka'ida ba, kamar yanda shari'a ta shinhuda hallo justice in ta bada sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita, ba a yi sai a yi dandajar.
A matsayinta na mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam kuma wacce ke son a yi komai akan gaskiya, kungiyar AJAN ta ce ba za ta rufe ido tana kallo ana fatali da doka ba. Matsalar da a yau girmanta ya kai matsayin da hatta lauyoyi ba sa samun sukunin bin diddigin mutanensu da ke hannun hukumomi. Maître Boubacar Ali shine shugaban wannan kungiya.
La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République.
Cakke dukkan wani wanda ake zargi abu ne da doka ta hannun tawa hukumar 'yan sandan farin kaya ko rundunar tsaro ta gendarmomi, waɗanda dukkan su ke ƙarƙashin alƙali mai tuhuma wato procureur. Kungiyar AJAN na kiran majalisar CNSP ta dakatar da kama-kaman mutane ba akan ka'ida ba, sannan ya zama wajibi a mutunta hukuncin kotuna, haka kuma dukkan mutanen da aka kama a yi musu shari'a ta adalci da gaskiya da ke bukatar a mutunta 'yancin samun kariya.
Le droit à un procès équitable qui implique le respect du droit à la défense.
Kwana ɗaya bayan da matasan lauyoyi suka fitar da sanarwa, suma wasu lauyoyin na daban da ke ƙarƙashin haɗin gwiwar Law Council sun bayyana damuwa a game da halin da wasu makusantan haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum su kimanin tara ke ciki, waɗanda ke tsare yau kwanaki aƙalla 20 a ma'aikatar tattara bayanan sirri ta DJSA cikin yanayi irin na muzantawa.
Nos clients étaient jetés dans les cellules sombres et hermétiquement fermées, coupés du monde extérieur, livré aux moustiques et à la chaleur torride qu'il se fait.
A ranar farkon juyin mulki, sojojin majalisar CNSP sun sha alwashin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da waɗanda suka shafi 'yancin ɗan adam, sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin ba haka abin yake ba a aikace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muna Barma. Kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke zama a Abuja na ci gaba da tumɓuke 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Plateau daga mukamansu. Ya zuwa yanzu kotun ta cire sanata ɗaya da 'yan majalisun wakilai guda hudu, yayin da ta umarci a sake gudanar da zaben sanata guda da wani na ɗan majalisar wakilai, dukansu 'yan jam'iyyar PDP. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na musamman.
A ci gaba da yanke hukunci kan kararrakin zaɓe da kotun ɗaukaka ƙara ke yi a Abuja,
ya zuwa yanzu ta tumbuke sanata daya da yan majalisun tarayya guda hudu a jihar Plateau, yayin da ta ayyana a sake zaben sanata guda da gurbin dan majalisar wakilai guda a jihar ta Plateau, waɗanda daukacinsu ƴaƴan jam'iyyar PDP ne. Lamarin ya janyo rudani a tsakanin ƴan siyasar jihar, musamman manyan jam'iyyun da suka shiga zaben da suka hada da APC, Labour Party da PDP. Matsalar ta samo asali ne kan yadda jam'iyyar PDP a jihar ta rabe kashi biyu, ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Jona Jang da tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja Jeremiah Usaini, waɗanda dukansu tsofaffin sojoji ne. Na nemi jin ƙarin haske kan matsalar da ta kai aka cire ƴaƴan jam'iyyar PDP daga mukamansu. Mr. Emmanuel Macham kusa ne a jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau.
Wannan abin da ya faru ba abu ne mai sauki ma jam'iyyar mu na PDP ba, kuma mun dauke shi sosai cewa abu ne wanda mun bar ma Allah. Mun sha fada cewa mu gyara gidanmu saboda wani rana kada wannan abun ya faru.
Amma tun farko ma wace matsala kuke da ita a wannan fati?
Wato matsalan da mun samu ya taso tun daga lokacin zaɓuɓɓuka na shugabannin fati daga ward level. Tun da an gama zaɓe na 2019 an samu matsala domin group na PDP sun rabu kashi biyu, akwai wayanda suna ƙarƙashin Jeremiah Usaini domin shi ne ya nema gwamna a 2019. Sannan akwai wayanda suna ɓangare ɗayan. To su mutanen wannan bangare ɗayan ba su supportin Jeremiah Usaini a neman gwamna a 2019 ba. To da aka zo za a kafa shugabanni na party, suka ce dole da Rishi Sango ya sauka daga chairman na party, wanda kuma ya saukan. To amma za a iya zama national su iya siya wa a rectifying wayannan kanana matsalolin sun suna tukuna karami ba su iya ba. Har ya zo wurin da wancan group din da suke suna da akwai chairman na local government a lokacin, da kuma suna da akwai national officer da shi yana layasin tare da su, har sun siya form ma bangaren su na zaben ESCO, ba su siya ma mutanenmu ba. Mutanenmu sanda mun nema kudinmu mun zo mun siya form a Abuja. Dun da ma mun siya form kusan miliyan 28 a Abuja, mun koma Jos sun ce wai form din fake ne. Sai ba su bar mutanenmu sun participate na zaɓuɓɓuka a wards ba, ba su bar in fact mazaɓin local government an ɗage shi, chairman na congress ya ɗage zaɓen ESCO na local government saboda COVID-19 a 2020. To da ya tafi Abuja, shi Professor Maxwell Gidado kenan, ya chief of staff na Adama State Government, da shi ne jam'iyyar ta tura shi a matsayin chairman na Congress Committee. Da ya tafi wannan zaɓen saboda COVID-19 ya koma Abuja, sai sun sa wani ya zo ya conducting masu nasu Congress banda kungiyar banda mu a ciki, har suna cikin wannan list zuwa Abuja, kuma Abuja sun karɓi wannan list. Tun da muna ta ce ba a yi da mu ba, ba a yi da mu ba, ba su saurare mu ba, shi ne duk aka nufa kotu, aka shiga kotuna barkatai a jihar Plateau. To duk wurin da an je kotu an samu wannan judgment against the party. Maimakon da party kuma ta zauna ta dube judgment din, duk suka dinga ignoring wannan judgment din saboda shawarwarin da lawyoyin suke ba su cewa kar su damu da shi, za a handle abun.
Yaya za ku warware wannan matsala tsakanin waɗannan ɓangarori biyu na PDP, tunda kusan za a ce dukan ku kun cutu kenan tunda an ciccire muku wato ƴaƴanku daga waɗannan mukamai?
To ina ganin musamman lokaci ya kai wanda shugabanninmu su yarda cewa dole a zo kan tebura a sasanta wannan magana, domin idan ba a zo kan tebur ɗin ba ma har yanzu akwai gari na a kafa. Domin idan yau national sun ce za su yi zaɓen ESCO a jihar Plateau, sannan sun ware wani ɓangare, ɗaya ɓangaren ma za su sake koma kotu.
Yayin da jam'iyyar PDP ke cizon yatsa bisa lamarin ta leƙo ta koma, su ko ƴaƴan jam'iyyar APC suna son barka ne kan shari'un da kotun ta yanke. Jibrin Kamga Bancir, wanda ya kasance Director General na campaign wa ɗan takarar gwamna na APC a jihar Plateau, ya ce su dai sai hamdala.
Mu matsayin jam'iyyar APC shi ne cewa mun gamsu da irin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara take bayarwa, domin Allah ya kawo ranar za a yi wa kowa adalci a Najeriya bisa ga tsarin dokan ƙasa. Kuma duk wani kace ne ce da ake maro mu da wannan, muna so mutanen jihar Plateau su sani cewa mun yi imani ga Allah ne yake ba da shugabanci. Za ka shiga zabe kuma ka yi adalci, ya zama to cewa an bi tsarin dokan zabe da dokan ƙasa don kana suka yi shugabanci. Mu muna roƙon kowa ya kwantar da hankalin shi. Duk wani surut da ake ba abin da zai faru, duk mai jihar Plateau ne, ba wani wanda ya fi wani sanin Plateau. Duk idan aka gama da shari'ar nan, duk wanda Allah yanzu ba an riga an ba ma wani su ba. Ba lalle bane yau ka bi ka je ka ce sai abin da kai kake so ka saba dokan kasa za a yi, ba a yin wannan. A daina yaudaran jama'a, in kana son shugabanci ka fito fili ka gaya ma jama'a gaskiya, inda akwai kuskure ai kuskure ku yi gyara. Shi kenan da a samu cigaba daga kotun ɗaukaka ƙara da muke ciki yanzu har zuwa kotun koli. muna neman hakkinmu ne. Amma in Allah bai bamu ba wani abu, za mu jira sai wani lokaci. Ba fada ba fitina ba zagi ba komai.
Ana cikin wannan dambarwa ne wasu matasa daga jam'iyyar ta PDP suka fito suka yi zanga-zanga a jiya Laraba don nuna kin amincewarsu da hukuncin da kotun ke yankewa. Na tattauna da wasu da na tarar a wurin zanga-zangar.
Ni ne suna Gipo Ayuba Hawks. Muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal ba ta yi ba. So muna jin haushin abin da aka yi shine muna ce mutanen Plateau State sun zabe zabebbe mutane sai kotu ta karba ta ba su. Wanda ya ci local government ya zama senator, wanda ya ci local government biyu ya zama senator, wanda ya ci local government biyu ya zama house of representative. Mu kuma ba ma son wannan. Sai mun fito ne don mu yi wannan zanga-zanga mu nuna ma duniya da cewa wannan abin da ake mana Plateau State ba mu ji dare shi ba.
Yanzu wannan zanga-zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane ne ko kuma me ya ma'ana wannan?
Eh, ta maido mana da mutanen mu. Akwai abin da ake ce a turance da cewa judicial review. So muna so a review wannan abin a dawo da shi domin ita kotun Allah ya isa Supreme Court kenan ba ta yi wannan judgment ba, ba ta yi wannan pre-election matters kenan ba su yi ba. So muna ce tun da ke kotun Allah ya isa ya ce baya cikin leka asirin wasu, to me yasa wannan kotun ita ta leka asirin su? So muna so wannan kuma wannan kotun wanda Allah ya san ta je ta gaya mana sai a dawo sai a yi constitutional judicial review don a dawo mana da mutanen mu.
Sunana Matthew Slay. Mun fito muna so mu karba yancin mu ne. In su suka ce ba mu da structure su duba tun lokacin da appeal court Supreme Court suka yi judgment nasu, suka ce na vice president na shi Kash Kashatima suka ce party PDP da waɗannan bai shafe waɗannan, aka yanki case aka ba ma Shatima. Yaya yanzu ya zo mana mu PDP an yi primary election sai aka ce wa PDP ba su da structure, ana rushe mana da zabe kuma mu talakokin da muka sa zabe mu kuma ba mu yada ba.
Sunana Fami Shaya Musa.
Wannan abu ya faru a Kano, sun fita sun nuna cewa ba su yarda ba. Yau an advise musu back a Maiduguri ma ta faru. So mu a Plateau mun zama mun yi laifin me da ake mana wannan, saboda haka mu muna tsaya mu yi wannan abu ne domin a mayar mana da mutanen mu a office.
Sunana Joel Titus daga Panchin local government. Gobna ya ci zabe, muna da 17 local government ya ci zabe as a local government guda goma. Yo ana ce za a kwashi a bama wanda ya fadi zabe. Dan dai magana structure a Plateau State ai ya kamata a tukume ita INEC don me ta kawo logon PDP kin ga daga wurin zamun gama. Amma duk ke a low INEC ita ne maza tana conducting election ta kawo logon PDP. Ni na san PDP ba ta da damuwa kenan.
Sunana Ado Aliyu. Yau an kika duba Plateau, muna son a yi zaman lafiya da musulmi da krista na sabon mu. Mutanen da ba su aski a ci gaban kasar nan su suke ja mana wannan abubuwa. Amma ni ina roƙon shugaban kasa, ina roƙon shugaban kasa da ya dora ma yi duba talakoci suke shan wahala yansu. Wani abin da ci ma bai samu ba ba a zo a hana cikin daɗi a ƙasar shi. Yanzu ki duba ɗan Najeriya ya zama kamar mutumin Ghana ko kuma mutumin Kamaru. Menene amfani shi kamar ba ɗan Najeriya ba ko ba gaskiya ba ne?
Amma kana ga wannan zanga-zanga shi ne zai samu muku da mafita.
Zanga-zangan nan da muka nuna ba mun nuna ko na tashi hankali ko kuma na wani abin nan bane. Mun nuna a yi canji abinda tribunal da appeal suke yi ba su bane mafita a rayuwa. Ni abin zanga musu to su ji tsoron Allah, akwai mutuwa a rayuwa.
Daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Plateau 24, jami'iyyar PDP na da mambobi 16, jami'iyyar APC na da guda 7, yayin da jami'iyyar YPP ke da kujera 1 tilo. Sauran shari'un da ke gaban kotun ɗaukaka ƙarar su ne na 'yan majalisun dokoki da na gwamnan jihar Plateau da ke zama ɗan jam'iyyar PDP wanda al'ummar jihar ke zuba idon ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Mai saurare barka da kamo gidan radiyon sashen Hausar murya Amurka a daidai wannan lokaci yake cillo da labaran wasanni, inda shirin na yau tattaunawa ce da mai sharha kan kwallon kafa ya tsokaci kan fafutukar da ake yi a fagen club na kasashen Turai, ya kuma duba yadda fafutukar da kasashen Afirka ke yi musamman Najeriya domin samun cancantan shiga kwallon duniya. Malam Muhammadu Dandare, gare ka.
Waɗanda suka samu shigewa zagaye na 16 din kenan na club guda 16 shine round of 16, akwai Real Madrid daga Spain da kuma Real Sociedad, sai Bayern Munich daga Germany, sai Manchester City daga Ingila, sai RB Leipzig da suma daga kasar Jamus, sai kuma Inter Milan daga Italia. Sune guda 6 waɗanda suka samu tsallakawa daga yanzu. Sauran kuma akwai waɗanda suna bukatan maki kaɗan su tsallaka. Sauran kuma akwai waɗanda komai na iya faruwa, musamman kaman su group na Borussia Dortmund da PSG da Inter Milan da Newcastle. Kowa na iya tsallakewa kuma ana iya cire kowa.
Wato wannan dai karo su Barcelona su
Barcelona suna ɗaya daga cikin waɗanda suna ɗan neman maki kaɗan ne su tsallaka, domin an yi suna da maki kara. To amma su din ma dai har yanzu dai tana kasa tana dabo, don da akwai sauran kura gaskiya sai in sun sake kokari in suka cito sun tsallaka.
Manchester United ba?
To Manchester United ba za a ce an cire su ba, amma abin yana nuna musu danja, domin su ne na karkashin teburinsu, wanda haka yana nuna in dai haka za a tafi to ko kofin Europa ma ba za su samu zuwa ba. Amma in sun kara kokari komai na iya faruwa, za su iya qualify na champion din ko kuma kokarinsu ya tsaya iya zuwa Europa.
To idan ka duba tabukawan da Barcelona take ganin da cewa a jere su biyar kake na ana cinta, shi kocin su Javi naji ana faman cewa ko kaman za a sake shi ne, ya ne ne haka dai?
Gaskiya a yanda abu yake tafiya a yanzu, kaman su bai kamata a ce ma sun fara tunanin haka ba, domin shi Javi ya fahimta mu yana iya bakin kokarinsa, domin su ai yana da wahala ma a ce ba su tsallaka ba, tunda yanzu suna da point 9, ai suna da wasa ɗaya tare da wasu karamin team wanda daga cikin wasa guda biyu ne, wanda kuma zai wahala a ce ba su fi nasarar wannan wasan ba. Ko a wasanni na kofin big na Spain ne, ai ba za a ce rashin kokarinsu ya yi yawan da har za a ce za a sallame shi ba. Kamar irin na Manchester United dai shi ne ya fi nuna cewa kaman dukan watakila za su canza kocinsu nan ba da rabewa ba.
To mu ɗan duba fagen Premier, yaya wani irin waina ne ake tuna?
To a Premier dai a yanzu haka waɗanda suke riƙe da teburin ma a baya su ne Tottenham Hotspur, kuma su din ma sun samu koma baya wannan sati, wannan wasa da aka yi wanda aka sha su hudu da biyu wasansu da Chelsea, wanda suka samu jan kati guda biyu wanda ƴan wasansu biyu suka fita. To a gaskiya ya da nuna cewa yake nan har yanzu dai ba a san maciciwo ba. Yawwa, tunda yanzu Man City, Manchester City sun sake samun dama, ga kuma Arsenal, to ga ita Tottenham din, Liverpool ma dai abin nasu dai ga shi dai yau dan yi fari gobe ya baki.
Mai sharha kenan Malam Muhammadu Dandare, Abdulwahab Muhammad mun Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka koko fajarar shugaban Amurka ta White House ta ce Isra'ila ta fara aiwatar da wani tsarin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i hudu kulla yomin daga yau din nan Alhamis, a yakin da take yi da Hamas a sassan arewacin Gaza. Wannan sanarwa wadda mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya yi ta zo ne a daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke gwabzawa da Hamas a birnin Gaza, ta yadda wasu ƙarin Falasɗinawa ke gudu daga wurin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin buɗe taro game da Gaza a yau ɗin nan Alhamis a birnin Paris, inda ya jaddada cewa dukkanin rayuka na da daraja iri guda. Wakilai daga ƙasashe sama da 50 ciki har da Amurka da wasu ƙasashen Larabawa da dama sun hallara. Ba a gayyaci jami'an gwamnatin Isra'ila ba, to amma an sanar da su shirin taron tuntuni, a cewar ofishin hulɗa na 'yan jarida na Macron.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.